sha akwai aiki sarkin gawa ake cewa zaki dubunan inda naki akwai alkaki dardan rayuwar mu bara mane taki inda abun fada a baki an babu magana in muka rata ce nan can mu ai zaki muna zama kuma arbe mu dausi ne kadai gaban mu da bayan mu mun shaukan tunai da soyayyar gausi da mu yabe shi ba taro ko ba su diwani adam ne khairun nasi jagoran kwarai da ayar kadanasi fatu kin